Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallan ruwa assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makiri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 17 ga watan Yuni shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kulla yarjejeniya da hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi da fataucin su NDLEA domin magance matsalar ta'ammuli da miyagun kwayoyi tsakanin matasa. Kamar kowace daren ranar Asabar, yau ba muna tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba. Akwai kuma labaran wasannin karshen mako, to amma kafin nan ga Mahmud Kwari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma ci da kullu labarun. Jami'an tsaro a Uganda sun ce suna zargin mambobin kungiyar 'yan tawayen kasar ta ADF da alhakin kai harin jejjima a wata makaranta da ke yammacin kasar inda mutane 41 suka mutu. Hukumomin tsaron sun ce a daren jiya ne 'yan tawayen suka kai harin a kan makarantar secondary mai suna Ludirira Secondary School ta Mampodwe a lardin Kasese na yammacin kasar kusa da kan iyakar jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Shugaban lardin Muhindi Bunkanjo Eripazi ya faɗa wa muryar Amurka cewa gawakin mutane 17 daga cikin ɗaliban da harin ya kashe sun kone kurmus, yayin da wasu mutane 8 suka jikkata waɗanda suka hada da ɗaliban 6 da malami guda 1 da kuma wasu mutane guda 2. Tazarar kilomita 2 ce tsakanin wurin da al'amarin ya faru da kan iyakar Uganda da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, kuma daura da filin shakatawa na Virunga National Park. A yau Asabar, farmaki ta sama ya kashe akalla mutane 17 a tsakiyar kartin babban birnin kasar Sudan mai fama da rikici. Waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da yara guda 5, kamar yadda jami'an kiwon lafiya na kasar suka tabbatar. Harin na yau na cikin harharen mafiya muni a baya-bayan nan da mayakan rundunar sojin kasar da abokan fafatawarsu da karin sa kai na kungiyar RSF ke kaiwa a sassan kasar. Sai dai har yanzu ba a kai ga fayyacewa ba ko wannan harin an kai shi ne ta jirgin yakin sojoji ko kuma an yi amfani ne da jirage marasa matuka. Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ta Sudan ke takidin kai farmaki akan sansanoni da cibiyoyin mayakan kungiyar RSF, yayin da su kuma dakarun RSF ke amfani da jirage marasa matuka da na'urorin kakkabo jirage wajen mayar da martani akan sojojin gwamnati. Ma'aikatar lafiyar ta Sudan ta ce harin na yau Asabar ya lalata gidaje 25 a yankin Yarmouk na gefen birnin Khartoum, inda dakarun bangarorin biyu suka shafe makonni suna musayar wuta saboda kasancewarsa cibiyar kula da aikace-aikacen rundunar sojin kasar. Kasar Rasha ta ce ta dakile wani harin jiragen marasa matuka da aka kai a daren jiya kan wata matatar mai da ke yankin Brang na kan iyakar kudancin kasar. Alexander Bogomaz, gwamnan Brang, ya ce bataliyar tsaron sararin samaniya ta Rasha ta dakile wani harin da sojojin Ukraine suka kai da daddare kan matatar man Drozba da ke lardin Novozygov. A halin da ake ciki kuma wata tawagar shugabannin kasashen Afirka na ganawa a yau Asabar da shugaban Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg a kokarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha. Tawagar ta yi bakamancewar wannan ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Juma'a. Mambobin tawagar sun hada da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da shugaban Senegal Macky Sall da shugaban Zambia Hakainde Hichilema da shugaban Comoros Azil Assoumani, wanda a baya-bayan nan ya jagoranci kungiyar tarayyar Afirka. Shugabannin kasashen Congo da Masar da kuma Uganda sun aiki ne da wakilansu. Labarin duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana goyon bayan kokarin Koriya ta Kudu wajen samar da kyakkyawan yanayin alaka da kasar China, a cewar ma'aikatar harkokin waje ta Koriya ta Kudu a yau Asabar. Mr. Blinken wanda ake sa ran zai isa birnin Beijing babban birnin kasar ta China a ziyarar aiki da zai kai kasar zai tattauna kan batutuwan diplomasiya tsakanin China da Amerika da ma wasu batutuwa da suka shafi alaka tsakanin Korea ta Kudu da kuma Korea ta Arewa Anthony Blinken da takwaransa na Korea ta Kudu Park Jin sun yi tur da abin da suka kira tsokanar fada da Korea ta Arewa ke yi akai akai a don haka suka ce akwai bukatar Amerika da Korea ta Kudu su ci gaba da roƙon China ta taka rawar da ta kamata a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya game da ajandar nan ta batun lalata makamin nukiliya ko da yake wasu jami'an Amerika sun ce ba sa zaton ziyarar Mr. Blinken zuwa China irin ta ta farko da sakataren harkokin wajen Amerika zai kai cikin shekaru biyar za ta haifar da wani sakamako mai alfanu da ake bukata amma Anthony Blinken ya ce ziyarar na da muradin samar da budadde kuma sahihin yanayin sadarwa tsakanin kasar Amerika da China Aje Juma'a ministan harkokin waje na kasar Mali ya bukaci da karin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya dake kasar wadda ke fama da rikicin ta'addancin masu ikrarin Islama sama da shekaru 10 da suka shude su fice daga kasar nan take yana mai cewa sun gaza wajen gudanar da ayyukan su a jawabin sa ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Abdullahi Diop ya ce tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya bata cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda tsakanin jama'a tun a shekara ta 2012 ne kasar Mali ke kokarin shawo kan mayakan masu tsantsauran ra'ayin addinin Islama kuma a wannan shekara ne aka tilastawa ƴan tawaye masu tsantsauran ra'ayi sauka daga madafin iko a garuruwan arewacin kasar Malin tare da taimakon sojojin da France ke jagoranta amma suka sake haduwa a cikin Sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin Mali da tsawayenta akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 aka kashe a kasar ta Mali daga shekara ta 2013 zuwa yanzu a cewar Majalisar Dinkin Duniya
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Gwamnatin jihar Bauchi ta kulla yarjejeniya da hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi da fataucin su NDLEA domin magance matsalar ta'ammuli da miyagun kwayoyi a tsakanin matasa da ke sanya su kaddamar da ayyukan ta'addanci irin su sara suka da kuma yan bakin boda. Gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kulla yarjejeniyar ce a lokacin da sabon kwamandan NDLEA din ya ziyarci gwamnan a gidan gwamnatin jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani
da yake maraftan kwamandan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ba hukumar dandane da gagarumin aikin da suka sa gaba na dakile matsalar tu'ammali da miyagun ƙwayoyi dake illatar da matasa inda ya buƙaci ganin yaƙin ba wai kawai ya tsaya kan matasa ba a faɗaɗa shi har zuwa kan masu safara da kuma saida ƙwayoyin
musu godiya bisa hubbasa da kokari da suke yi daga cewa suna yaki da gaske da masu amfani da miyagun kwayoyi da sauransu wanda yake kawo tabarbaran tsaro da kuma tarbiyyar yaran musamman ma matasa a cikin garin Bauchi da sauran wurare nan garin muna da yan sara suka ajar muna da yan boda misau muna da irinsu to ba kawai masu shaɗin bane su yaran da suka bangare su kansu masu wato dullalan wannan miyagun kwayoyi na gargaɗe su cewa lalle su kama su kuma an kama su ba kawai in an kama mutum yana sayar da miyagun kwayoyi a bashe ta ba kuma ai amfani da kafofin labarai a dinga ana gargaɗewa mutane kuma haɗa kai da sarakuna da shugabanninmu na addinai gargaɗewa mutane su san cewa kwaya ba shine mummunan ciwo da mutum zai sawa kansa na shi yasa ma da daga takunkumin daukan aiki a jihar Bauchi don a sama matasa aiki kuma kwanan nan ban ga an kira ni an ce a je a kona wanda aka kama ba shi yasa na ce to ni fa ina so a kira ni zan ga ba a karba kuma wayansu je su diba su sayar ba da yawanci mutane suna da korafi ana bugo min wayoyi cewa ga abin da yake faruwa to amma ka san ba za ka ga musu komai a fili ba tunda su ne ma'aikata amma su ma suna kokarin su idan ba an fito an nuna ga kayan da aka kwace a wajen su dillalan miyagun kwayoyi da kuma sauran abun sheka da sauransu ba to sai mutane su dauka kamar an sake daukan sa an amfani da shi ne
tunda farko komandan hukumar NDLA na Shira Bauchi Malam Ali Aminu ya jaddada wa gwamnati samun dukkan goyon bayan hukumar don tabbatar da an tsarkake jihar Bauchi daga wannan musiba na amfani da miyagun kwayoyi.
By virtue of my position as the NDLA State Commander Bauchi, I can say with confidence that the level of drugs used in the state is very high and the consequences are also very high. This call for concerted efforts by all to protect our loved ones.
Ya ci gaba da cewa a matsayinsa na komandan hukumar Bauchi ina shaida maka yawan tu'ammali da muggan kwayoyi a jihar ya ta'azzara wannan yana nuni da cewa matsalar a jihar tana da ban tsoro hakan na bukatar kowa da kowa ya bada gudummawa don kare abinda muke kauna wani mahaifi yayi na'am da wannan yunkuri da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya dauka na hada hannu da hukumar NDLA don yaki da tu'ammali da miyagun kwayoyi
sunana Alhaji Dan Asabewa gwamnati wanda sai so gaskiya mu a matsayinmu na iyayen yara wannan shiri da gwamnati ya dauka na hada kai da hukumar shaɗa wato shi mai gungun kwayoyin NDLA da yaki wayannan yara masu abubuwa gaskiya mu muna goyon baya saboda wayannan yara zaka ga kawai sun je sun sha wani abu ne wanda zai dauke musu hankali kawai sai su kwace wayan mutum ma in ya zo da tsaure ma su kashe shi bayan mun ba su yi masa rauni ba kuma ba su abun baya zuwa wani ko'ina saboda haka wannan yunkuri da gwamnati yayi na hada kai da hukumar shaye sha fato shi game da kwayoyi muna goyon baya 100%. Allah ubangiji kuma ya taimaka ya bashi sa
wani uba kenan da ke bayani dangane da wannan yunkuri da gwamnan Bauchi ya dauka na hada hannu da hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Ibrahim Kalmasi Garba ya gabatar da shiri na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne yasa a wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashen yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar kasa sabanin yadda abun yake a wasu kasashen mu na Afirka kamar Najeriya da Kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar masu tambaya idan an tuna dai su ne Sanusi Madattai da magarin da Isuhu Makera Madattai to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Ladu ya samo muku daga Professor Ilimin Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa
kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce wato sun samu sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages yana da hawa-hawa farkon stage din da shi ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abinda da suka gabata kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su Himalayas su Andes su Rockies wannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building peace process ne stage din ya riga ya wuce to ba za su samu alaka da girgizan kasa ta ya riga ya wuce ya wuce a nasu sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu one second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Africa ne su suka fama da mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen Africa mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage din kuma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din to shi ma wancan stage din ya wuce sai kuma aka shiga stage na uku yanzu third stage mountain building process shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia sune suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban to amma girgizan kasa kamar yanda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa shine wayannan duwatsun da muke da sauraron taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abin da yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka akwai matakan da za a iya doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka dauki mataki akan shi amma akwai dan gyaran da zaka yi kai na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai sun nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna
kamar wani alama suke nuna
madalla a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor nan kamar wani kara zaka ji wani kara sound ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya ba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja yanda ya faru a Lagos aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba je shi ba sanadiyan wannan karan mutane da yawa masu ka suka talle suka shiga cikin teku saboda kara ne wanda ba su taba ji ba aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan sojoji da sauransu duk da bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makaman da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos shine haddasa wannan tremor din
tun a wancan lokaci
so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa kagan daya kenan sannan na biyu dai daga cikin alama na biyu shine wani lokaci yakan nuna maka tagu ko a cikin gine-gine saka ga wani tagu ya tafi da nisa a jikin gini a wannan fourth line din wannan line da ya nuna alama girgiza kasa yana iya faruwa nan zaka ga gine-gine na da tagu zaka yi tafiyan kilometer aro kana kallon wannan tagun a wancan gefe to duk alama ne kuma in ka zauna zaka ga sagun kaman abu ne na wasa sai ka ga kullun yana nuna yana girma yana dada buduwa
idan kaman kullun
yana dada karuwa yana dada buduwa to yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan sagun yana being fourth line din ne a kasa so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya faruwa anan saboda ga abin da ya faru to sai mu hukuma su dauki mataki ko a dibe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da koda girgizan kasa zai faru ba zai abin nan ba sannan na karshe girgizan kasa kamar yanda nace yana iya faruwa a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a Bahar Maliya wato Red Sea kenan wanda ya wuce tsakanin Turkey da Syria ya zo ya shiga kasashen Larabawa har ya tafi Asia ya je hadu da teku ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran dai shekaran ta gabata a farko wannan shekara wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa wannan fault line da nake fadan nan ya bi cikin ruwa har ya zo haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey ai mun gan asaran dukiya gine-gine da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizan kasa din to irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa amma tunda cikin ruwa yake amma in aka yi rashin sa'a sai fourth line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa to yana iya haddasa rikici a duk line da ya bi hanyar da ya bi duka koya nisan sa ko da zai tafi kilometer million ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima din da barna din a wannan line nashin nan to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a ma feeling din shi cewa an samu abu haka ya faru ba to a kasance wannan Syria da na Turkey ya faru ne akan karamin kogi ba teku bane akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai nisa ba sai hawo doron kasa sanadiyar hawo doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Turkey da Syria nan wanda ya hada samu su asara da yawa to shine abin da yake tafiya da girgizan kasa tana da ma'ana tana da asara ya dangana ga yanda mutane suka dauke ta amma dai ainihin sa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu yan adama bayan kasa wanda suke nesa
su hauro
sun ba ta wannan hanyar ba so ba za su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gina-ginen su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa ayi ta gine-gine ba plan kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kudi yayin haka din gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke dauka su yi regulating wannan abu ba to amma mafi yawan wayannan abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa don saboda mu ne ba mu da plan for irin abu kamar haka kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zance ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun dauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru shine zaka gani in zaka yi gini suna regulating abinda zaka yi gina din ya ginin da zaka yi din da sauransu injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda shi bambam da kasashen mu a Afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abin nan sannan kuma yawan abun hawa shi ma yawan abun hawa akan hanya su ma duk nauyi ne a doron kasa wanda a kasashen da suka riga suka girma suna iya su yi controlling wannan abu ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasashe masu tasowa zaka tarar mutun yana da motoci 10 a gida gaba ɗayan su gaba ɗaya 10 za su fita kan hanya a rana daya ba tare da ya dame shi ba in har yana da kudin da zai zuba musu mai bai damu su fita duka akan hanya a lokaci daya ba haka ma wancan to kamin ka ankara sai ka ganga cinkuso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba controlling yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma saukin mu da taimakon Allah wannan abun mun riga mun wuce shi a Afirka a zamanin da muke a yanzu din
shi
ya sa ma babu ma amma da ba haka ba yanda muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan to da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abun da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai-akai
to prof kusan muna gabar karshe wannan batu sun sake nemar sani shin kowane mataki ya dace mu dauka dangane da faruwar wannan matsala
to matakin kamar yanda na faɗa abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi akai amma kuma ayyukan Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama a duk lokacin da muka ga irin wayannan alamun sai mun hukuma su dauki mataki matakin shine a tsaya tsayan daka a ganya za a yi amma alamai ya nuna haddoron kasa cewa kamar wayannan tagun da nake faɗa yana iya nuna wa gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine
din don
guda ka da asara ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai ide wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba shine matakin da zamu yi mu dauka kawai
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da producermu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
sabai da Ibrahim Kalmasi Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice Chelsea ta yi watsi da tayin Arsenal kan kai Havertz sai dai kuma ba daina tattaunawa kan dan wasan na Jamus ba mai shekaru 24 dake cikin matsuwar banin kungiyar ba an baiwa Manchester United daman sayan dan wasan Portugal mai shekaru 21 Gonçalo Ramos dake Benfica kan fam miliyan 80 Chelsea ta amince da wasu sharuda kan dan wasan Villarreal dake wasa a Senegal Nicolas Jackson mai shekaru 21 biya minit na tattaunawa kan dauko dan wasan Manchester City da Ingila Kyle Walker mai shekaru 33 Barcelona ta shiga farautar Ilkay Gundogan na kasan Jamus wanda kwantiragin sa ya kare a kungiyar Manchester City kungiyar ta yi masa tayin kwantiragin shekaru 3 Lionel Messi ya kafa tarihin zura kwallon wuri a wasan Argentina da Australia Messi ya zura kwallaye mafi sauri a tarihin kwallayen da ya taba zurawa Argentina yayin wasan da kasar tashi ta lallasa Australia da kwallaye ci biyu da nema Croatia da Spain za su haɗu a wasan karshe na National League ta tabbata cewa Croatia za ta doka wasar karshe na gasar cin kofin kasashen turai wato National League ne da kasar Spain bayan da kasar ta yi nasarar doke abokiyar karawarta Italia da kwallaye ci biyu da daya Conor Macro na fuskantar tuhuma kan zargin cin zarafin mata masu shigar da kara a Amurka sun fara tuhumar ficeccen dan damben nan Conor Macro da cin zarafin wata mata lokacin da ake wasan karshe na gasar kwallon kwando ta NBA a birnin Miami a Amurka cikin watan nan rahotanni sun ce dan wasan Real Madrid Eden Hazard na shirin sauye sheka zuwa Brunel kungiyar da ta samu tiketin komawa gasar Premier daga matakin gasar kwallon kafa Ingila mai daraja ta biyu dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Thiago Silva ya ce kungiyar na bukatar kullo da wasu sabbin dabarbaru ko kuma ta sake fuskantar koma baya mafi muni a kakar wasa mai zuwa dan wasan gaba na kungiyar Manchester City Erling Haaland ya taba tarihi cin kwallaye mafi yawa a kakar wasa daya Haaland ya ci kwallaye 33 a wasanni 29 da ya buga a gasar ta Premier a wannan kakar ta 2022 zuwa 2023 dan wasan Nigeria Emeka Obioma mai kwallaye 16 a wasanni 21 ya lashe takalmin zinari na gasar Premier League ta Nigeria Brighton na son Chelsea ta bada fam miliyan 100 kan dan wasan ta na tsakiya Moses Casido mai shekaru 21 Paris SC Germany na son sayan Bernardo Silva kuma ta shiga tattaunawa da dan wasan na gefe sai dai Manchester City bata shirya rabuwa da shi ba kungiyar Al Nassr kasar Saudiya za ta gabatar da tayi mai gwadi kan dan wasan Morocco dake takale da a Chelsea Hakim Ziyech mai shekaru 30 dan wasan Fulham Tosin Adebayo na cikin yan wasan da Tottenham ke hari a yanzu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Yola a Nigeria
kuma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Jami'an tsaro a Uganda sun ce suna zargin mambobin kungiyar ƴan tawayen ƙasar ta ADF da alhakin kai harin Juma'a a wata makaranta dake yammacin ƙasar inda mutane 41 suka mutu hukumomin tsaron sun ce a daren jiya ne ƴan tawayen suka kai harin a kan makarantar sakandare mai suna Lubrira Secondary School a Mampodwe a lardin Kasese na yammacin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo A yau Asabar farmaki ta sama ya kashe akalla mutane 17 a tsakiyar Khartoum babban birnin kasar Sudan mai fama da rikici waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da yara guda 5 kamar yadda jami'an kiwon lafiya na kasar suka tabbatar wata tawagar shugabannin kasashen Afirka na ganawa a yau Asabar da shugaban Russia Vladimir Putin a St Petersburg a kokarin shiga tsakani don a cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin Ukraine da Russia tawagar ta yi makamanciyar wannan ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a Juma'a
to ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawe wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan garin Baba Yakubu Makirini nake muku fatan alheri wassalamu